One horse, I want a sheep, I want to get me a good night's sleep. Living in a home in the heart of the country. I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna tell everyone I know. Living in a home in the heart of the country. Heart of the country where the holy people grow. Heart of the country, smell the grease in the meadow. One horse, I want sheep, I want to get me good night's sleep. Living in a home in the heart of the country. I'm gonna go, I'm gonna go, I'm gonna tell everyone I know. Living in a home in the heart of the country. Heart of the country where the holy people grow. Heart of the country, smell the grease in the meadow.
Da 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 da